الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شابيو رمضان هجرة تدود تريد الأربعين دبقوي جداتي دقيقة وتنقوك شكرا تدود إشرين دشدا muna cikin tafsirin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta 7 kuma za mu ci gaba da bayani game da ita wannan aya bayanin na yau ya shafi dalilin rashin nasara a yaki dalilin da yasa musulmi bai samu nasara a yakin sa قام ساكا كرنت آيام يا أيها الذين آمنوا إن
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
يا أيها الذين آمنوا يا قود نسخ إيماني إن تنصروا الله إذا كنت يمكي الله ينصركم الله ذي تمكيكم akwai wasu abubuwa guda uku wannan da ya zama dole misali Allah ya yi alkawari zai ba da taimako ga musulmi a yaki na akwai abubuwa guda uku malamai sun mana matashiya a kansu waɗannan abubuwa guda uku suna zama akasi suna zama dalilin da ya sa musulmi bai ganin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ake yaki waɗannan dalilai guda uku sun zo a littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da ake kira Ighathatul Lahafan Kitabu Ighathatul Lahafan yana juz'i na biyu shafi na 176 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce fa bayyana subhanahu fi kitabihi idan ka dubi al-Qur'ani zaka ga irin bayanin da Allah madaukaki yayi game da yanda ake samun taimakonsa akwai abubuwa guda uku wadanda suke faruwa kuma duka bayaninsu ya zo a cikin Al-Qur'ani dukkansu yake cewa Allah ya bayyana dalilai na waɗannan abubuwan guda uku fa idza jama'ta bainaha idan da za ka dubi Al-Qur'ani in ka cicciro dalilan ta bayyana laka haqiqatul amri da ka ciro dalilan shikenan hakikanin al'amarin zai bayyana gare ka zaka ga dalilin da yasa musulmai za a gwabza yaki da kafirai amma ba nasara in ka dubi al-Qur'ani zaka gani wace gaba ɗaya abubuwan ba sa wuce dalilai guda uku. Yace al-muqamul awwal, abu na farko dai wato shine Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni mu riƙa kulawa da kyakkyawan aiki, wanda shine taimakon Allah ɗin. In tansurullaha, shine a kiyaye duk umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ba da misali da aya ta 10 ta suratu Fatir, man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi falillahi al-izzatu jami'a. Wanda yake neman wata ɗaukaka, to ɗaukakar gaba ɗaya ta Allah ce. Sai Allah ya ce ilayhi yasadul kalimu tayyib, kyakkyawar magana tana isa ga Allah, wal amalu salihu yarfa'uhu, amma aikin ƙwarai yake ɗaga wannan magana. To yace in kana man yuridul izzata, idan ma akwai wanda ke son wata ɗaukaka, falyatlubha bi ta'atillah, abinda Allah yake cewa ba za ka samu wannan ɗaukaka ba sai ta hanyar biyayya ga Allah. Biyayya ga Allah da za ka yi kuwa yace wal amalu salih min al kalimi tayyib wal amali salih, maganarka ta zama mai kyau, aikinka ya zama na ƙwarai. Fa haza fil maqamil awwali, to wannan shine matsayi na farko. Don haka idan musulmi yana buƙatar taimakon Allah ba ma a yaki kadai ba, abu na farko shine ya kiyaye aikinsa, kamar yadda Allah yake faɗa ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu. Wannan shine matakin farko, ka'ida ne musulmi ya zamanto yana kulawa da kyakkyawan aiki. Saboda shine ma'anar taimakon Allah, kuma shi ya dace da maganar annabi ga Abdullahi bin Abbas, ya gulam ihfadillaha, ka tsara Allah shine wato ka kiyaye dokokin Allah. Duk wanda ke da bukata wurin Allah to dole ya kiyaye dokar Allah. Sai yace na biyu al-maqamu tsani, abu na biyu da ya kamata mu sani game da samun taimakon Allah shine muna laifi. To wannan ya zo ta bayanin الشيخ عبد العزيز بن باز wanda ya bada misali akan laifuka da dan adam yake aikatawa. Tunda in ka dubi alqur'ani zaka gani misali a suratul shura aya ta 30, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, duk wata musiba da ta same ku saboda abinda hannuwanku suka aikata ne. To idan aka tsaya a yaki ba ai nasara ba, ai musiba ne. Wato ashe abinda Allah yake nufi idan muka tsaya a yaki ba mu yi nasara ba, abinda Allah yake cewa dalilin abinda muka aikata da hannuwanmu ne. Wato da yawa za ka samu musulmai sun yaki da kafirai, abinda ya sa musulman ba su yi nasara ba saboda sun saba ma Allah ko sun saba wa annabi Muhammad. Kuma idan muka duba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakin Uhud abinda ya auku kenan, wanda manzon Allah yana da rai, lokacin da sahabbai suka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama sakamakon yakin bai yi daɗi ba. Kaga ya gwada cewar abinda suka aikata shi ya kawo wannan rashin nasara. Kuma Allah ya faɗa a suratu Ali Imran, duk abin da ya same ku da sanin Allah kuma dalilin abinda kuka aikata ne. To sannan zai zama ishara ga masu hankali nan gaba su kiyaye waɗannan abubuwan da ke iya hana samun nasara idan an tsaya za a yi yaƙi. Wannan misali guda ne wanda Abdulaziz bin Baz ya yi bayanin sa a littafin Majmu'u Fatawa wa maqalatihi a mujallal na huɗu shafi na 370. Sau da yawa za ka samu idan mutane suka yi yaƙi ba su yi nasara ba. Me ya sa? To abinda Ibnul Qayyim Jauziyya yake faɗa, ya ce in ka dubi al-maqamu tsani, dalilin zunubin da suka aikata ne, wanda shi da kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani misalai da yawa. Kuma kamar a suratul shura har yanzu aya ta 48, Allah ya ce wa inna idza azaqna al-insana minna rahmatan fariha biha, dan adam idan mun bashi wata rahama sai ta murna. Dan adam yana jin daɗi ya samu dukiya, ya samu muƙami, ya samu biyan buƙata. Wa in tusibuhum sayyi'atun, idan mummuna ta samu dan adam fa, to kafin ma ya ci gaba da bayani sai Allah ya ce bima qaddamat aydihim. Kaga a can da yake magana idan kyakkyawa ta samu dan adam yana farin ciki, idan ni'ima ta same ka sai kai murna, kaga ba a ce dalilin abin da kai ba. Amma da Allah ya tashi magana akan wa in tusibuhum sayyi'atun, sai Allah ya ce bima qaddamat aydihim, idan mummuna ya samu musulmi, sai Allah ya ce ai to a dalilin abin da hannunsa ya aikata ne. Duk da haka idza hum yaqnatuna sai ga haka ne, fa innal insana abin nan wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur, sai ga dan adam ya zama mai butulci. A wannan ayar kenan, a suratul Rum aya ta 36 yace wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha, idan mun dantana wa mutane wata rahama suna farin ciki duk sa'idin da dan adam ya samu ni'ima sai ya ta murna. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, kaga kamar wancan suratul Shura, a suratul Shura wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur, da zaran mutum ya samu akasin abin da yake so sai da ga ya butulce ma Allah. Sannan a suratul Rum kuma Allah ya ce wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, ya ce bima qaddamat aydihim, sai ya ce idza hum yaqnatun, idan wata musiba ta samu dan adam sai ya yanke tsammani, sai ya yanke tsammani zai samu sauki a wurin Allah, ya yanke tsammanin rahamarsa, ya ce ya yanke tsammanin gaskiyar musulunci. Sau da yawa za ka ga idan musulmi ya gwabza yaƙi da kafiri sai kafirin ya yi nasara, ta wanda sai ya sa shakka a zuciyar munafiki, sai munafiki ya riƙa tunanin ya za a yi Allah ya taimaki kafiri a kan musulmi, to ai ba haka ba ne. Me ya sa Allah yake barin nasaran ta tabbata ga kafirai? Ibnu Qayyim Jauziyya ya ce ba sa wuce dalilai guda uku ɗin nan. Dalilai guda uku ɗin nan. Na ɗaya ya bayyana mana, na ɗaya na ce na biyu saboda laifuka da muka aikata. Don haka yasa in ka dubi waɗannan ayoyi duka, Allah idan ya faɗi mummuna sai ce bima qaddamat aydihim, saboda abinda mutane suka aikata da hannuwansu. To haka nan kuma a suratul Nisa'i, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, idan abu mai kyau ya zo maka to ka sani daga Allah ne. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika, idan mummuna ya same ka ka sani a dalilin abin da ranka ya aikata ne. Sai Allah ya ce wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida. Waɗannan misalai ne na ayoyi da Ibnul Qayyim Jauziyya ya dinga bamu a cikin Al-Qur'ani, tun daga suratul Shura, suratul Rum, suratul Nisa'i, misalai da Allah ya ta bayarwa idan wani abu mara kyau ya same mu, sai Allah ya ce saboda abin da muka aikata ne. Wato da za mu dawo mu dubi laifukanmu mu yi gyara, to ba shakka idan aka sake haduwa a yaƙi sai Allah ya ba mu nasara. Kuma wannan shi ya auku a zamanin manzon Allah
sallallahu alaihi
wasallam, abinda ya auku kenan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yasa bayan yaƙin Uhud sahabbai sun ɗauki darasi daga nan, kafirai ba su sake samun nasara ba. Tun da aka yi faɗan yaƙin Uhudu, Allah ya faɗa wa mu'mini cewa rashin nasaranku saboda laifi da kuka yi ne. Sahabbai suka ce to in dai ko laifi ne insha Allah za mu toshe wannan gibi. Daga nan ba a sake samun nasara a kan sahabban manzon Allah ba, har Annabi ya bar duniya ba a sake samu ba. To don haka idan muka ga rashin nasara sai mu dubi ayyukanmu. Wannan shine abin da Ibnu Qayyim Jauziyya yake faɗa. Wa hadha amrullahi subhanahu wa rasuluhu, wannan umarni ne da Allah yake wa manzonsa, wal mu'minin, da kuma sahabbansa. Menene umarnin? Bittiba'i ma anzala ilaihim, su bi abin da ya saukar musu. Kaga shine matakin farko, su bi abin da ya saukar musu. Idan kana da bukata wurin Allah ka zama mai biyayya ga Allah. Shi yasa ya kawo wancan aya ta suratul Fatir, man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a, wanda yake son daukaka to ai daukaka tana wurin Allah. Sai Allah ya gaya mana yadda ake samunta, ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu, kaga ya gwada ka gyara magana ka gyara aikinka, ashe idan kana da bukata a matakin farko gyara aikinka. Don in misali za a zauna za a tsaya a yaki tsakanin musulmi da kafiri, me zai sa Allah ya bada nasara ga musulmai? Ai, saboda suna biyayya gare shi. Amma idan ya zama da kafirin da musulmin duk masu saban shi ne, to ba sai Allah ya kare su kawai ba. Wanda ya yi nasara kuma shi ne, don haka don dukkansu babu wanda Allah yake so. Shi yasa sai Allah ya kyale azzalimi ya hori azzalimi. Wannan abin da Al-Qur'ani ya nuna mana kenan. Idan ya zama mutane biyu suna faɗa da juna, ɗayansu baya bin Allah da manzonsa, to babu shakka azaba ce Allah yake ma juna, yake musu da junansu. Allah yana ma wannan musulmin azaba ne da wannan kafirin. Domin ka'ida ita ce ka zama mai biyayya ga Allah, ka gyara magana ta, ka gyara aikinka. Na biyu, idan ba ka yi nasaran ba, Ibn Qayyim Jauziyya ya ce to ba shakka ka dubi aikinka. Domin alkawarin Allah ne, in tansurullaha yansurkum, in dai kun taimaki Allah zai taimaki. To ya aka yi, aka tsaya yaki baka samu nasara ba, sai Ibn Qayyim Jauziyya ya ce to ka dubi aikinka, akwai gyara. Duk inda aka yi akwai gyara. Ya ce wa amara wa huwa muqaddimatul ula, a matakin farko ka zama mai gyara aikinka, ka gyara maganganunka, ka gyara ayyukanka. Na biyu shi ne ka zama mai biyayya ga Allah. Ya ce huwa muqaddimatul saniya, ka zama mai biyayya ga Allah. Biyayya ga Allah, to idan ka tsaya za ku yi yaƙi, a nan ba za ka iya sanin kai mai biyayya ga Allah ba ne, ba za ka iya sani ba, ko ba za ka iya tabbatar da za ka yi nasaran ko ba za ka yi ba, saboda ba ka san matsayinka a wurin Allah ba. To tun da ba ka san matsayinka ba, me ya kamata ka yi? Istighfari, saboda ba mamaki kana da laifuka. In ka tsaya yaƙi da wannan kafirin, Allah zai kyale ka, saboda kafirin ya hore ka. Don me? Saboda kana da zunubi. Shi yasa ya ce wannan shi ne al-maqamus salis. Don haka ba abin da kake bukata banda istighfari. Ya ce wa amara bil istighfar, saboda haka za ka yi, sai Allah ya umarni da istighfari, wa sabri, da kuma haƙuri. Li'anna al-abda la budda an yahsula lahu naw'u taqsirin, saboda komai kyan aikinka dole a samu gazawa a tare da kai, dole ne. Kuma gaskiya ne, duk inda musulmi ya kai ga zama na ƙwarai, komai darajar imaninka sai an samu ka gaza. Saboda haka yasa kaga annabawa idan an tsaya yaki suna neman gafaran Allah, sai ta neman gafaran Allah. Saboda me? Ba mamaki a dalilin zunubinsu Allah ya ki ba su nasara. Amma idan suka nemi gafaransa, kaga an gama. Shi dama duk mutumin da yake da laifi, da zaran ya nemi gafaran Allah, to bai zaune laifi ba a wurin Allah, kaga ya zama masoyin Allah. To a nan sai ya ce wa saufa yuziluhu bil istighfari, duk raunin da kake da shi, duk kuskuren da aka samu tare da kai, zunubin da kake da shi, idan za a yi yaƙi, ka bar duk wani abin da kake roƙon Allah, ka koma neman gafara kuro. Idan ka nemi gafaran Allah, to duk kurakuranka Allah zai yafe ma, ko da kuwa a cikin kuskuren akwai shirka, babu shakka Allah zai gafarta maka, saboda Allah yana gafarta wa mutum laifi in dai ya tuba kafin ya mutu. Ya ce wala budda fi intizaril wa'd min as-sabr, jiran alƙawarin Allah, tunda alƙawarin Allah ne, in tansurullaha yansurkum, in kun taimaki Allah zai taimake ku. To jiran Allah kuwa, jiran alƙawarin Allah kuwa yana buƙatar mene? Haƙuri. Sai ka yi haƙuri, saboda ba yanda kake so Allah zai baka ba. Sai ka hada, ya ce fal istighfaru, shi istighfari ta dalilinsa ne ta timmu ta'atu, biyayyarka ta cika. Don in babu istighfari, biyayyarka ba ta taɓa cika ba, ko da kuwa ka kai darajar waliyin Allah. Saboda ɗan adam baya rabuwa da laifi, wannan ka'ida ne. Kuma Abdulaziz bin Baz ya faɗa a littafin shi ma, ya ce fal galibu alal insani at-taqsiru, galibi in ka dubi halin ɗan adam, ka tara halayen mutane, za ka gane galibin mutane gazawa ta fi yawa a tare da su. Wa adamul qiyami bil wajibi, gazawa sannan kuma ba a kulawa da wajibi. Don duk wani ɗan adam da ka samu, sai kaga akwai ta inda yake da kuskure. fama asabahu fa huwa bisababi dhunubihi. Don haka idan ma kaga akasi to ba shakka saboda laifin ka ne. Sai Ibnul Qayyim Jauziyya yace idan kai istighfari, da zaran kai istighfari ta cimma ta'atu gaba ɗaya a gurin Allah, kai mutum ne kamili, babu maganan na ƙasa. Saboda dama duk wanda ya nemi gafaran Allah to kamili, saboda ya yarda shi mara laifi ne. Don haka in yace Allah ya gafarta masa, sai a rubuta wani ya samu kamala. To tun da ka samu kamala, kaga dalilin nasaran Allah ya samu. Shi yasa babu yadda za a yi annabawa da sahabbai su tsaya yaƙi ba tare da suna istighfari ba, domin istighfarin nan shi yake cika mata matsayinka na mai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na ɗaya kenan. Sai Ibn Qayyim Jauziyya ya ce na biyu fa, wa bisabri, ta yi haƙuri. Kar ka ɗauka don yaƙi a farkonsa an fara samun galaba, kar ka ɗauka Allah ya watsar da kai, a'a. Kuma ko da an gama yaƙin ba ka yi nasara ba, kar ka ɗauka Allah ya watsar da kai, ya ce ka yi haƙuri. Dalili kuwa sai da haƙuri ake samun yaƙini. Sai ka yi haƙuri, kafin nan yaƙini zai tabbata. Wannan yaƙinin domin Allah yana jaraba bayinsa. Me yasa Allah yake jarabta bayi? Ko da kai na ƙwarai ne, sai Allah ya ba da nasara ga kafiri. Saboda me? Saboda Allah yana so ya ɗaga darajar ka a gidan aljanna. Kaga kenan ya tabbata cewa Allah yana hana ka nasara saboda zunubinka. Na biyu, Allah yana hana ka nasara saboda wani abu da shi Allah ya yarda da shi ka samu fiye da wannan nasara da kai kake nema. To kaga abubuwa guda biyu kenan. Don abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar shi ne, duk mutumin da ya yi ma Allah laifi, sai Allah ya hore shi daga duniyan nan, duk wanda ya laifi. Kamar yadda ya faɗa suratul nisa aya ta 123, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi man ya'mal su'an yujza bihi. Duk wanda ya yi mummuna sai an saka mar da wannan mummuna, wala yajlahu min dunillahi waliyan wala nasira. Don haka idan baka ga nasara ba cikin al'amuranka, sai ka waiwaya ka kama neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ko da a ce baka ga nasaran ba, to kai fatan abinda ya sa nasarar ba ta samu ba, da farko dai sai ka duba aikinka idan ya cika, kamar da Ibn Qayyim Jauziyya ya faɗa. Don in baka samu nasara ba, ka waiwaya ka dubi ayyukanka, sai ka ga ayyukanka da kamala, to wannan ibtila'i ne. Ibtila'i ne saboda Allah ya ƙara maka daraja. Kuma za ka samu wannan rashin nasaran, in ka duba da kyau za ka ga nasara ce gare ka. Kamar yaƙin Uhud ne, idan mutum ya dube shi sai ya ce kafirai sun yi nasara, amma in ya dubi zahiri haƙiƙanin sakamakon, sai ya ga ai nasara ce ga manzon Allah, nasara ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda me? Duk da wahalar da aka sha, kafirai dai ba su samu galaba akan musulman ba. Duk da wahalar da aka sha, ya zamanto kafirai sun juya baya, sun yi tafiyar su. Kaga ba a cewa wannan yaƙi ƙarshenta dai kafirai sun yi galaba a kai. Shi yasa Allah yake cewa ma asabakum yawmal taqal jama'ani, ranar da aka gwabza yaƙin nan, kar ku ɗauka Allah bai sani ba, fa bi iznillahi, da sanin Allah ne. Me ya ce a gaba? Kuma saboda Allah ya yi jarabawa ga masu imani, a san na ƙwarai, a san na banza. Kuma a dalilin haka ne Allah zai gafarta muku laifuka, ya ɗaga darajar wasu saboda sun yi mutuwar shahada. Saboda haka shi musulmi idan bai ga nasara ba a cikin al'amarinsa, ba ma a yaƙi ba, duk abin da kake nema a wurin Allah ka yi baka samu ba. Matakin farko shi ne ka waiga ka dubi aikinka. Wannan abin da Qur'ani ya faɗa kenan. Mun karanta ayoyi suratul Ma'ida, abin da Allah ya tabbatar ne, man yatawalla Allah wa rasulahu wal mu'minin, duk wanda ya riƙe Allah, ya riƙe manzo, walladina aman, ya riƙe waɗanda suka yi imani, fa inna hizballahi humul ghalibuna. Ka'ida ne, rundunar Allah ita ce mai nasara. Kaga abin da Allah ya faɗa kenan. In ka nemi taimakonsa, ka ba da kai, ka ba da haɗin kai ga sunnar manzon Allah, ka haɗa kai da masu imani, to Allah ya tabbatar fa inna hizballahi humul galibuna rundunar Allah ita ce mai nasara to idan baka samu ba sai mu koma suratul fatir ba mamaki ayyukan mu akwai gyara kar mu manta duk sa'ilin da muke neman wani abu wurin Allah to fa sai mun gyara ayyukan mu sai mun ƙara inganta ayyukan mu shi yasa babu mutane kamar sahabban manzon Allah babu mutane kamar su don haka yasa nasaran su tafi nasaran kowanne musulmi a tarihin musulunci ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib wal amalu as-salih yarfa'uhu an kai kana da bukata wurin Allah kai addu'a babu nasara ka duba aikinka ne Allah yace a suratul rum zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi ai duk musibar da kaga ta auku a duniya saboda abinda hannuwan mutane suka yi ne sai Allah yace li yuziqahum ba'd allazi amil saboda dai dandana musu sakamakon kadan na abinda suka aikata la Allahu yarji'una ko sa dawo kaga kenan inda za a tsaya yaki tsakanin musulmi da kafiri idan ba ai nasara ba me ya kamata mu yi na daya mu dubi ayyukan anya ayyukan mu sun dace da umarnin Allah sun dace da tafarkin manzon Allah sun dace da halayen masu imani dan abubuwa guda uku Allah ya faɗa wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu kaga abu uku ne ka jibinci Allah ka jibinci manzon Allah ka jibinci masu imani saboda ka dubi tsakaninka da Allah akwai gyara ko babu idan babu gyara sai ka dawo tsakaninka da sunnar manzon Allah anya tana riko da sunnar annabi idan ba ka riko da sunnar annabi dan yaki ya zaman to kafiri yayi nasara akan ka wannan ai ba abin mamaki bane dama Allah ya faɗa yakan dora azzalimi akan azzalimi sannan idan ma kana riko da kana bin umarnin Allah kana riko da sunnar manzon Allah Allah yace wallazina amanu yaya zamanka da masu imani yake kaga anan ma sai an dubi mu'amalarka shi yasa Allah yace wal amalu salihu al amalu salihu ya hada wadannan abubuwa guda uku din wal amalu salihu yarfa'uhu aikin kwarai shi yake daga addu'arka aikin kwarai shi yake sa mutum ya samu nasara a duniya idan an cimma abu guda uku din nan abubuwa uku wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu Allah sai tabbatar mana fa inna hizballahi humul galibuna Allah yace rundunarsa wallahi ita ce za ta yi nasara don haka in dai kaga babu nasara Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace matakin farko dubi aikin ka idan ka dubi aikin sai kaga gaba daya baka ga wani abu mara kyau ba to sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace kai hakuri Allah ya amsa maka amma lokacin ne bai yi ba kuma wannan ba rashin nasara ba ne kai ne baka iya ganewa ba amma inda zaka duba da kyau zaka gane nasaran ma tana wurin ka saboda sau da yawa mu muna duba abu ne da ido na zahiri shi kuma Allah tabaraka wataala nasararsa ba lalle bane ta zama a zahiri nasaran Allah takan zama a batini nasaran Allah tana zuwa a boye saboda ka idan baka yi nasara ba duk da addu'a da kai ta yi sai zama baka cimma bukatarka ba ka duba da kyau zaka ga babu shakka akwai wata ijaba da Allah ya amsa maka amma ya boye ta sai mai basira yake iya ganewa saboda kai sa annabi yake cewa babu wani musulmi da zai yi addu'a face Allah ya karba duk duniya duk inda musulmi ya roki Allah Allah ya karba amma ba kowa ke ganewa ba wani yana nan yana cewa wai shi har yanzu dai Allah bai karba addu'ansa ba kuma manzon Allah yace in dai kai musulmi ne in ka roki Allah to Allah ya karba ya karba amma ta inda ya biya ma bukatan ba lalle bane ka iya ganewa wani yana ganewa saboda karfin basirar da Allah ya bashi wani ko ba zai iya ganewa ba saboda Allah ya koya ijaba an bar ta a lahira ba a duniya bane wannan ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta yasa Ibn Qayyim da zai ce idan dai tsakaninka da Allah babu damuwa baka aikata laifi yace to sai ka yi aiki na biyu shine jiran lokaci ka riga ka roki Allah ka jira kuma cika alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala tunda Allah da ya yi alƙawari in tansurullaha yansurukum muddin kun taimake shi zai taimake ku to sai yace na farko ka yawaita istighfar don koda hankalinka bai kai ka ga laifin da kake ma Allah ba akwai laifi ba mamaki kana laifin baka sani ba kuma in ka lura Allah yayi umarni hatta ga Annabi Muhammad yayi istighfar saboda ka istighfari bai tsaya ga mai laifi ba istighfari ibada ne yake fa bil istighfari tatimmu ta'a cikakken biyayya da za ka yi ma Allah sai ya hada da istighfari idan babu istighfari ibadar ka nakasashiya ce na biyu hakuri dole sai ka yi wanda hakurin shi yake tabbatar da karfin imani bisabri yatimmu al-yaqinu bil wa'd sai ya zama kana da hakuri kafin nan za a ce wani mai yarda ne da alƙawarin Allah dole sai kai hakuri yarda da alƙawarin Allah ko ya shafi imani saboda kai sai yana daga alamomin yaqini babu mutumin da zaka samu mai hakuri ne face ka samu mai imani ne mai yawa gurgurdan yawan imanin ka gurgurdan hakurin da kake da shi game da hukuncin Allah subhanahu wataala don haka akwai dalilai waɗanda za su iya sa a yakin musulmi bai ga nasara ba saboda waɗannan dalilai da muka karanta wanda kuma kamar yadda muka ce za ka gani a littafin malaman sunna daban-daban amma dai babban malami da ya yi magana a kai mai gamsarwa da hujjoji wallahi babu kamar Ibn Qayyim al-Jawziyya a littafin Idafatul Lahafan za ka ga bayanin nan a mujallar Nabi Shafi na 176 to idan mun lura shi musulmi yana da alƙawarin Allah in tansurullaha yansurkum in dai kun taimaki addinin Allah Allah zai taimaka muku saboda ta Allah yana taimakawa musulmi ta hanyoyi daban-daban amma kafirai fa me Allah ya ce mana
والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم
الله يقول والذين كفروا أما وَدَنْدَ سُكَ كَافُرْكِ أمسو بابو أنا القوارين الله أقولون سو بابو القوارين ويتي مكو الله زي باسكي مكو بابو إذا ما تاقواني تي مكو نسارا دكافر يجي سامو باوي تي مكوني واند الله يكي مصبا Allah yana amfani da azzalimi ne yayi maganin azzalimi amma ba wai yana son ɗayan su bane ba wai yana son ɗayan su bane saboda wannan aya wallazina kafaru idan ka dubi tafsirin al-Imam at-Tabari ya dauko fasaran al-Imam Qatada wanda babban tabi'i ne daga cikin tabi'ai yace wa hadha hukumullahi jalla jalaluhu fi jami'i man kafara bi duk wanda ya kafirce ma Allah min ajnatil umam daga kowane jinsi na al'ummi saboda ka dauka ba yahude nasara kafiri mai bautan gunki da mai bautan wuta da mai bautan rana duk wani kafiri gaba daya babu wanda Allah yake bashi nasara kaga kai kana gani ai Allah shi yake ba nasara kafirai suna cin galaba a yaki wannan ba nasara bane Allah yace ba nasara bane fata'san lahum tuntsirewa ne gare su wato kaga zaka dauka Allah ya ba mu kafiri nasara Allah yace a'a ya tuntsire ne bai nasara ba wato zaka ji kaman al'amarin mai dorewa ne alhali kuma bai dore ba amma in ka dubi nasarar da Allah ya ba musulmai wallahi tarihi ya tabbatar saboda in ka dubi tarihi zaka ga sahabbai sun kai musulunci har iyakokin China Mongolia da ina ne duka yankuna na Russia Turkiya Jamus da kake gani musulunci ya isa kusa da shi sau wurare da dama kasar Spain kasan Afirka kasashen da suke nahiyar Afirka da kasashe da dama wanda ya shafi nahiyar Turai da gabacin duniya duk inda musulunci ya je da yake wannan taimakon Allah ne har yau ba a kwace wannan yankin ba na'am kafirai sun yi iya abin da za su yi amma wallahi ba za su iya kwace shi ba amma bayan zamanin Annabi fa kasashe nawa Allah ya ba su ƙarfi dauloli da aka yi na kafirai waɗanda sun samu nasara ko za ka ce yanzu akwai Rasha akwai Amurka duk wata nasaran da suka samu sai kaga ba ta dorewa. Idan aka ce maka yau Rashi ta samu nasara, ka sa ido ka gani shekara 1 2 3 sai ga nasaran ya tantsire, babu shi. In ka ce Amurka ne, babu abin da yake dawwama game da nasaran da Allah ya ba Amurka. Har ma wani yake cewa Amurka bata taba cin nasara a yaki ba, kuma gaskiya ne. Ka dubi yaƙe-yaƙen da take yi, sai ka ga duk nasarar da za a samu baya dorewa. Wannan shi yasa Allah ya ce in dai kafirai ne, kuma kar mu manta, kar ka ware wani kafiri, don abinda malaman tafsiri suka faɗa kenan, jami'u man kafara billah, duk wanda ya kafirce ma Allah, idan aka yi yaƙi ya samu nasara, ka dani cewa ya ce Allah ya bashi nasara. In ka ce Allah ya bashi nasara, ka yi kuskure. Me yasa? Saboda ba nasara ba ce, Allah ya tuntsarar da shi ne, ya daɗa faɗuwa ne, ba ɗaukaka ba ce. Amma idan musulunci ne, Allah ya ba wa nasara, wallahi har tashin kiyama wannan nasaran ba a kau da shi. Yau ko za ka ba da misali da ma zamanin Shehu Usman, Allah ya mishi rahama, iyakoki da ya kai musulunci, shin iyakan da musulunci ya isa zamanin Shehu Usman an samu na ƙasa? Ba a samu na ƙasa ba. Duk wanda Allah ya bashi nasara, in dai musulmi ne, wannan nasaran har tashin kiyama Allah bai kwace shi. Amma duk wanda ya samu nasara, in kafiri ne, ka fara kirga kwanaki, wannan nasaran Allah zai tarbe. Shi yasa Allah bai kira shi nasara ba, yace fata'assal lahum, tuntsirewa ne gare su. Me ake nufi da at-ta'assu? Don ka dubi kalmar da Allah ya amfani da ita ana. Wallazina kafaru fata'assal lahum, waɗanda suka kafirce fa fata'assal lahum. In ka dubi littafin tafsiri za ka ga wani malami ya ce khaybatan lahum, nasaran kafirai taɓewa ne. Sai Allah ya ce wa balla a amalahum, kamar yadda ayyukan nasu sun lalace, nasaran babu ita, aikin ma ba na ƙwarai ba ne. Idan ka dubi bayanin Ibn Farisa a littafin Mu'jam Maqayisul Bugha da yana mujallar na farko shafi na 348, ya ce asali Ibn Farisa, wanda babban masanin harshen Larabci ne, ya ce asali da Larabci idan aka ce ta'isa wa huwa al-kabbu, idan an ce ta'isa da Larabci wato kayi tuntuɓe ka faɗi, shi ne ta'isa. Wannan bayani kenan. Kuma in ka dubi An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith wal Athar na Ibn al-Asir a juz'i na farko shafi 190, malamin yace yuqalu ta'isa ya ta'asu idza athara wal kabba wan kabba li wajhihi. Da Larabci ana cewa ta'isa idan mutum ya tuntube sai ya kife, sai ya fada kan fuskar shi. To da Larabci sai a ce ta'isa. To Annabi ya yi amfani da wannan kalman, wanda ba shakka ya tabbata a cikin hadisi ingantacce, yana Sahihul Bukhari, babu ma yutaka min fitnatil mali. Shi yasa Imam Bukhari ya yi babi a kai, ga dalilin da yasa ake tsoron fitinan dukiya. Yace ga dalili da yasa mutanen ƙwarai suke tsoron fitinan dukiya. Allah ka raba mu da wannan fitina, wanda shi ne ya kawo hadisi na 2886. Ya kawo shi a kuma babul hirasati fil gazwi. To hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'isa abdud dinari wa ta'isa abdud dirhami. Kaji abinda manzon Allah ya faɗa, ta'isa abdud dinari wa ta'isa abdud dirhami, bawan azurfa yayi tuntube, bawan zinare ya yi tuntube, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan. Don haka wannan kalmar da Annabi ya faɗa shi ne Ibn al-Asir ya ce wa huwa du'a'un alaihi bil halaki. Wato abinda Annabi yake nufi, duk mutumin da ya maida dukiya abin bauta, to wannan mutumin ya tuntsire ya kife, wato abinda Annabi yake nufi ya halaka. Du'a'un alaihi bil halaki, wato shi yasa Annabi ya ce ta'isa abdud dinari ta'isa abdud dirhami, duk wanda ke bautan kuɗi wannan mutumin ya halaka. Wato halakar ma ba ta daɗewa ba, sai annabi yake nuna ai kamar kana tafiya da mutum ne sai yayi tuntube ya fadi wato halakar nan take ne to haka Allah ya amfani da wannan kalma ta wajen bayanin nasaran da kafiri zai iya ganin kamar ya samu Allah yake babu nasara daga wurin Allah makafiri duk sa'ilin da kafiri ya tsaya fada imma da musulmi ko da wani to abinda Allah ya masa alƙawari shine tuntsirewa shi yasa Ibn Hajar a littafin Fathul Bari zaka gani a mujallal na 11 shafi na 258 yace kamar yanda aka samu sabani ta gefen malaman tafsiri wato ya zo ne ta la'akari da yanda Larabawa suke amfani da kalmar ta'isa don akan ce ta'isa da kasra sannan kuma akan sa mar fatha ta'asa saboda ta yasa Bahaushe yake kiransa ta'asa illa kawai da ya canza ma'ana daga asalin kalmar ta Larabci domin da aka ce ta'asa da Hausa kamar mutum yana nufin danyen aiki kenan amma da Larabci idan aka ce ta'isa ko ta'asa na ɗaya idan ka ce saƙaƙa wane ya faɗi ka yi daidai idan ka ce halaka wane ya halaka ka yi daidai kamar yadda Ibn al-Anbari yake cewa at-ta'asu ash-sharru in ka ce sharri ya samu mutum nan ma ka yi daidai shi ne sai ce to ai misalin wannan ayar da ta zo a suratu Muhammad ya ce fata'asal lahum arada alzamahum sharra abinda Allah yake nufi su kafirai in dai sun tsaya ga yaƙi to babu shakka sharri ne Allah ya lizimta mu rayuwarsu kuma wallahi gaskiya ne saboda haka yasa duk sa'ilin da aka ce maka kafiri ya yi yaƙi to idan za ka sa ido game da ƙarshen rayuwarsa za ka ga abinda Allah ya faɗa ya tabbata kuma hatta bincike ya nuna cewar galibi sojoji wanda za ka samu hatta Amurkawa ne da duk wani soja da ka je a ƙasashen da ake ganin sun ci gaba to idan suka tafi suka gama yaƙi in sun dawo gida cikin kashi 100 na waɗannan sojojin za ka samu mafi yawa ko dai sun samu taɓin hankali ko sun samu wata naƙasa wanda likita ba zai iya gane ta ba saboda haka suna cikin wata musiba a rayuwarsu duk inda aka ce maka kafirai sun yi yaƙi to wallahi ka sa ido ƙarshen yaƙin ka daina duba farkon yaƙin bayan an gama yaƙin sai ka yi bincike shin sojojin nan ina labarinsu kuma ko yanzu ka yi bincike za ka tabbatar da abin da Allah ya faɗa da Allah ya ce waɗanda suka kafurce fata'asal lahum yaƙi ta'asa ne gare su ba wai nasara ba ce saboda ka bayan an gama yakin ka dubi sojojin wani hali suka shiga wallahi za ka dana cewa galibin su ma sun haukace galibi sojan kafiri haukacewa yake musulmi ne wanda ba mamaki ka ga ƙarshen rayuwarsa ta yi kyau amma kafiri baya tabbata shi yasa in ka dubi littafin tafsiri haka za ka ga me Allah yake nufi da fata'asal lahum za ka ga wani malami ya ce sharri ya tabbata gare su shine abinda Allah yake nufi da ta'asan idan ku an ce sharri ya tabbata gare su to ba shakka yaki baya zama alkhairi ga kafiri sharri ne ga kafiri kuma duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne saboda kai sa mun sa ido a yanzu ma zamu iya ganin abin da ke tabbata wani malamin tafsiri ya ce at-ta'asu al-bu'du me ake nufi da fata'asal lahum wato Allah ya dada nisantar da su daga gare shi saboda kai sa shi kafiri idan ya ci nasara a yaƙi ba kusantar Allah yayi ba dada nisantar Allah yayi saboda tsarin yaƙin nashin ma ai ba daidai bane don haka yasa wasu malamai suke daukan ma'anar ta'asal lahum yana daukan ma'anar al-bu'du minhum al-bu'du lahum min Allah wato sun dada nisantar Allah ne dalili saboda abinda Allah ya faɗa a aya ta gaba me yace
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم
الله يكي ذلك صبودا واتو أبين ديسا الله يكي سوودا دسك كافر جي ياكي واتو نصرا تياكي شري نيجريسو sai ce zalika dalili bi annahum karihu ma anzalallahu saboda sun ki abinda Allah ya saukar. Wanda ya ki abinda Allah ya saukar ya za a yi Allah ya so shi. Allah ne ya saukar da Al-Qur'ani, ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Al-Qur'ani, suka ce basu yadda ba. Idan suka tsaya yaki suka yi nasara sai ka ce Allah yana son su, kayi ma Allah ƙarya. Ya za a yi Allah ya so wanda ya kafurce mar, kaga ba zai yi ba ko? Shi yasa Allah ya ce ai in ma ka ga nasara gare shi wannan ta'asa ne, wato ba alkhairi bane sharri ne. Yace dalili kuwa zalika bi annahum karihu ma anzalallah, saboda sun ki abinda Allah ya saukar. Tunda sun ki abinda Allah ya saukar fa ahbata amalahum, sai Allah ya bata ayyukansu. Duk wani aikin kafiri babu wanda yake da kyau a wurin Allah. To kuma kar mu manta ba kafirai kade bane, don mutumin da zai ji kyamar abinda Annabi ya zo da shi, wallahi ko musulmi ne, wallahi ko musulmi ne, Allah zai bata aikinsa. Kaga nan Allah ya ce ya bata ayyukan kafirai saboda me? Saboda bi annahum karihu ma anzalallah, zalika bi annahum karihu ma anzalallah, saboda sun ki abinda Allah ya saukar. Karka yadda, idan ma akwai, saboda ba a rasawa, ka san shedan yana wasa da zukatanmu. Wani lokaci za ga musulmi ne amma ya kyamaci sunnar manzon Allah, kuma wallahi ana gaya masa za a karanta hadisi, ai Annabi ya yi kaza ko ya ce kaza, sai ji ransa baya so, ransa baya son abinda Annabi ya yi. To idan ma akwai wannan a zuciyarka, ka kama addu'a, saboda wallahi Allah zai bata aikinka. Duk mutumin da ya kyamaci abinda Allah ya saukar, wanda mutumin Allah zai bata aikin shi. Wannan sura, ita wannan sura da kake gani ba wuri ɗaya ba ne. Misali aya ta 28, aya ta 28 Allah ya ce zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ribwanahu fa ahbata a'malahum, sun kyamaci sun bi abinda yake fusatar da Allah. Wanda zamu kawo ayan a wannan sura, bi annahum ittaba'u ma asqata Allah, su kafirai suna bin abinda yake fusatar da Allah, duk abinda yake sa Allah yayi fushi shi suke yi. Wa karihu ribwanahu, sun ki yardan Allah, ba sa son abinda Allah ya yarda da shi, suna son abinda yake fusatar da Allah. Ba a kira sunansu ba, an ce saboda suna da wannan hali guda biyu. To sau nawa ake samun musulmi na da wannan halin? Ka samu ba abinda musulmi yake yi sai bin abinda zai fusatar da Allah. Abinda zai fusatar da Allah shi yake so, sannan kuma duk abin da Allah ya yarda da shi baya so. Me Allah ya ce? Fa ahbata a'malahum, sai ya bata ayyukansu. In ka je aya ta 32 a wannan suran dai har yanzu nan ma, kuma Allah madaukaki ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah, waɗanda suka kafirce suke hana mutane su bi hanyar dan su bi addinin Allah, wa shaqur rasula, suka saba wa manzon Allah. Kaga kenan babu ruwansu da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, a bayan shari'a ta bayyana gare su, hujja ta tabbata, an gaya maka Annabi ya faɗa ko ya aikata, sai ka ce baka yadda ba. Sai Allah ya ce to duk waɗanda ke wannan, lan yadurrullaha shay'an, ba za su cutar da Allah da komai ba. Me yace a gaba? Wa sayuhbitu a'malahum, Allah zai bata ayyukansu. Kaga ya gwada maka kafirai gaba ɗaya, inda Allah duk yake magana zai bata aikinsu. Saboda me? Saboda suna bin abinda Allah yake fushi da mai aikatawa. Ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu, ba sa son abinda Allah ya yarda da shi. To shi yasa sai Allah ya bata aikinsu. To amma inda za ka koma suratul A'raf aya ta 147, nan Allah bai ce waɗanda suka kafirce kadai ba. Wallazina kazzabu bi ayatina, waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu, wa liqa'il akhirati, suka ƙaryata haɗuwansu da mu a lahira, habitat a'maluhum ayyukan su sun baci hal yujzauna illa ma kanu ya'malun ai ba a saka musu face abinda dama wato dalilin abinda suka aikata shine sakamakon dalilin hakan kaga kenan mutum abinda yake shi yake jawo masa sakayya wurin Allah in kai ne kyau ka samu yardansa in kai mara kyau ka samu fushin Allah subhanahu wataala don haka su kafirai babu maganar nasara a tare da su sai Allah yake
أَبَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا
wannan misali ne Allah ya bayar ga mutanen Makka nan misali ne ga mutanen Makka a falam ya siro fil ardi shin ba sa tafiya a doron ƙasa za ka ga maganar kamar tambaya ce alhali kuma Allah yana tabbatar da abin da suke yi ne a falam ya siro fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim mutanen Makka suna tafiya ila sham fayarawna nikmatallahi allati ahallaha bi ahli hijrin mutanen Makka suna tafiya Sham arewa saboda ka ba za ka je Sham ba sai ka ratsa ta gidajen Samudawa za ka ga gidajen Samudawa ga gidaje ba mutane duk tafiyar da mutanen Makka za su yi in dai za su tafi Sham sai sun ratsa ta biranen Samudawa wanda shi ake kira ahlul hijri kisa Allah ya saukar da wata sura musamman suratul hijri saboda bayani game da mutanen Samudawa wannan ƙasan sannan idan aka yi magana waɗanda ke tafiya a Yaman ya rauna fi safarihim illa al-Yaman idan Larabawa sun tafi Yaman mutanen Makka nan ma Allah bai bar su ba za su ga abin da ya auka ma mutanen Saba'i shi yasa Allah yace afalam yasiru fil ardi shin bu su yi tafiya a doron ƙasa bane fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim bare a ce ba su taba ganin abinda aqibar waɗanda suka gabace su na ƙaryatawa ta samar ba saboda waɗanda suka ƙaryata kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai da suka ƙaryata me ya faru da su na arewa Samudawa kenan me ya faru da su na kudu mutanen Saba'i me ya faru da su sai Allah ya bada amsa damarallahu alaihim damarallahu bi ma'ana ahlakahum Allah ya halaka su abinda yasa Allah ya kawo kalmar damara saboda babu ragowar dan adam idan Allah ya halaka mutane misali Samudawa Allah ya halaka su an kawo kalmar damara dalili kuwa saboda ba a bar namiji ba ba a bar mace ba ba a bar babba ba ba a bar yaro ba ba a bar kowa ba Allah ya halaka su saboda ka ba su da ragowa a duniya gaba daya idan ka dawo mutanen Saba'i su ma abin da ya faru da su kenan to sai Allah ya ce kar ku dauka an daina walil kafirina amsaluha kafirai na yanzu suna da kwatankwacin wannan ukuba wato Allah bai daina halaka mutanen ba in dai su daina wannan mummunar aikin ba idan sun kafirce to akwai azabar Allah tana jira sai ya ce zalika zalika bi anna Allah maula alladhina amanu zaka ce me yasa Allah ke bada nasara ga mu'mine kafirai kuma babu nasara sai Allah ke eh saboda Allah shi ke jibintar al'amarin masu imani Allah ne yake jibinta kuma haka din ne misali shi musulmi idan ka dubi rayuwarsa aurensa yanda Allah yake ayi shi yake yi haihuwarsa yanda Allah yake ayi shi yake yi samun shi rashinsa kai mutuwarsa gawarsa ma yanda Allah ya ce a yi shi ake yi ashe kaga Allah shi ne majibincin masu imani kai rayuwarka gabaɗaya Allah ne duk sa'ilin da musulmi zai aikata wani abu sai ka ga yana neman malami don Allah ne hukuncin kaza kar a samu kuskure saboda yana tsoron ya jawo makansa fushin Allah. To tunda musulmi ya zama rayuwarsa gaba daya jibinci Allah, to sai Allah ya zama ya jibince shi. Zalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna alkafirina amma kafirai fa. Sai Allah ya ce la mawla lahum, ai babu mai taimako gare su. Kuma gaskiya ne, kar ka dauka wai an fada saboda Allah yana wofintar da al'amarin kafirci, ba haka bane. Idan aka ce kafirai babu mai taimakon su, gaskiya ne, wato kafiri da kake gani ba shi da wani masoyi, ba abin da yake so illa manufarsa. Saboda haka yasa babu, in kaga kafiri ya ce yana yaƙi don addini, ƙarya yake, ba don addini yake ba. Kafirai ba sa yaƙi don addini, suna yaƙi don manufa ne. Abin da yasa Allah ya ce wa annal kafirina la maula lahum, kafirai babu mai jibintansa, wannan gaskiya ne. Don haka yasa in kaga wata ƙasa ta kafirai cikin manyan ƙasashen nan ta yi tsaye ana yaƙi, kar ka ɗauka wai addini ne, ba addini ba ne, manufa ce take da ita, tana son ta cimma wannan manufan da ta cin masa, shi kenan an gama yaƙi. An gama yaƙi da ta cimma wannan manufar. A suratul hajji aya ta 38, Allah maɗaukaki ya ce inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu, Allah yana ba da kariya ga masu imani. Kaga ba ma wai sai an tafi yaƙi ba, domin wannan aya ta suratu Muhammad tana gaya mana nasarar da musulmi yake samu idan an tsaya a yaƙi. To waccan aya ta suratul hajji tana gaya mana kariyar da musulmi yake samu ba a maje yaƙin ba. Allah yana ba da kariya ga muminai, inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Don haka a yau zaman da muke, wallahi da mun san taimakon da Allah ya mana, babu shakka da mun gane babu waɗanda ke da nasara a rayuwarsu kamar mu. Allah ya mana taimako mai yawan gaske, amma ba za mu gane ba. Amma ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani, yudafi'u 'anil ladina amanu, Allah yana ba da kariya ga masu imani. Yake cewa wa inna Allaha ko inna Allaha la yuhibbu man kana la yuhibbu kullu khawanin kafur, Allah bai san mai baya son mai yawan ha'inci, Allah baya son mai yawan butulci. Saboda ka Allah yana ba da kariya ga masu imani, Allah ka kara mana kariyarka. Anan Ibn Kathir yake cewa yukhbiru Allahu ta'ala, Allah yana ba mu labari ne a wannan aya ta 38 ta suratul hajji, annahu yadfa'u an ibadihi, Allah yana ba da kariya ga bayinsa. Suwaye? Allazina tawakkalu alaihi, waɗanda suka dogara da shi. Duk mutanen da suka dogara da Allah, to Allah yana ba su kariya. Saboda haka kai mu yadda mu yi watsi da Allah, duk sa'ilin da damuwa ta zo mu riƙe alƙunut, domin da kake ganin alƙunut babu wani sababi wanda wani musulmi zai riƙe wanda zai kawo mar taimakon Allah idan ya shiga tashin hankali kamar alƙunut. Idan muka riƙe alƙunut babu shakka muna samun kariyar Allah, don abinda Ibn Kathir ya faɗa kenan, matukar mutane sun dogara ga Allah, wa anabu ilaihi, matukar mutane sun koma ga Allah. Idan ka duba zamanin da, idan aka ce annoba ta auku ko wata musiba ta auku a gari, zaka ga sarakuna suna cewa to a rufe gidajen karuwai. A zamanin da, ina inda ake caca aje a rufe wuraren, ina gidajen giya a kukkulle? Wallahi gaskiya ne. Shi yasa Ibn Kathir yace ka'idar da yasa musulmai ke samun taimakon Allah, na ɗaya tawakkali, na biyu al'inaba, anabu ilaihi, sharral asharari wa kaidal fujjari, mun miƙa damuwarmu ga Allah game da makircin maƙiya. To idan za mu miƙa damuwarmu ga Allah akan makircin maƙiya, ai kaga sai mun tabbata masoyan Allah, wa yahfazuhum, to sai Allah ya ba mu tsaronsa. Amma ya zama kuna neman taimakon Allah, ga gidajen taruwai, ga wajajen ƴan caca, ga gidajen giya, ana sabon Allah dare da rana a fili, ba ma a ɓoye ba, to wani ce muka kuce nema wurin Allah shi Allah yana jibintar masu imani ne zalika bi anna allaha maulal ladina amanu ya fada mana ko Allah mai jibintar wadanda suka yi imani ne sai ya zamanto ba ku da wannan imani to ya za a yi ka samu taimakon Allah to sai Ibn Kathir yace idan har musulmai suka yi tawakkali ga Allah sannan suka koma ga Allah shine al-inaba tawakkalu alaihi wa anabu ilaihi musulmai suka dawo ga Allah don haka in musiba ta shigo sai a ce jama'a mu koma ga Allah abinda ake nufi mu tuba ga Allah mu daina laifukan da muke yi to da zaran hakan ya tabbata sai Ibn Kathir yace yakla'uhum Allah zai dawo da tsaransa ga muminai wa yansuruhum idan ma fada ne Allah zai bada nasararsa ga musulmai sai yace ai Allah ya fada a suratu Zumar aya ta 36 alaysa Allahu bikafin abdahu ashe Allah bai ishi bawansa ba yace in ka je suratu Baqara aya ta 257 Allah yace Allahu waliyul ladina amanu Allah shine mai jibintar waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur in ka dawo suratu Talaqi wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya isan masa inna Allaha baligu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara to wannan ya nuna cewa taimakon Allah yana kasancewa ne ga masu imani dan haka sai mu rika duba imanin mu saboda wadannan sharuɗa da Allah madaukaki ya faɗa mu ci gaba yace inna Allaha yadkhulu alladhina yadkhulu
والذين صبروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
فسأل الله مدوكي غيا من ما كرشن نصرا غباتينك don ana maganar nasarar duniya ne sai Allah yake to ai banda ma nasarar duniya mu'minai suna da na lahira banda ma nasarar da Allah zai ba su a duniya kuma suna da wata nasara a lahira inna Allaha yudkhilu alladhina amanu Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati waɗanda suka yi ayyuka ingantattu jannatin tajri min tahtiha al-anharu Allah zai shigar da masu imani gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu abinda manzon Allah ya faɗa da yake Allah ya nuna aljanna ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya shiga aljanna kuma Allah ya nuna mar dalilin da yasa al'ummarsa suke shiga aljanna wallahi manzon Allah ya yi bayani yace al'ummata mafi yawa dalilin shigansu aljanna musiba ce saboda zaka ga da yawa kisa ake zaka ga an kashe ka babu dalili kai kana ganin kayi asara babu asara da yawa mutane suna ganin wanda aka kashe shi musulmi a nan duniya ai ya taɓe bai taɓe ba babban nasara gare ka shine Allah ya sa aljanna ta zo makomarka don haka yasa duk musibin da ke aukuwa arewa zahiri duniya tana ganin ai musulmi ya shiga cikin wani hali kuma wallahi a batini kyautar Allah ne mu muna gani musiba ta yi yawa babu shakka musiba ba ta da daɗi Allah ka raba mu da ita saboda tana raba mutum da imani babu mai santa amma shi kuma Allah kyauta ce yawa al'ummar musulmai su samu hanya ta shiga aljanna a cikin sauki don haka yasa zaka ga yaƙe-yaƙe ta'addanci fitintunu ire-ire da yawa ba su auku a wajen kafirai sai wajen musulmai me yasa saboda Allah yana son ƙarshen musulmi ya yi kyau fiye da farkonsa ya zama lahirar ka ta fi kyau shi yasa Allah yake mana wannan kamar kwantar da hankali ne saboda ita wannan sura tana magana ne akan yaƙi an tsaya yaƙi tsakanin musulmi da kafiri kafiri ya ci galaba na zahiri sai Allah yake nuna ba nasara ga kafiri nasarar tawaye ta mumini ne inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati idan aka yaki musulmai suka mutu Allah yana shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anharu ka duba dai iya kwarewar halitta ta Allah, babu wanda ya kai Allah kwarewar halitta, babu shi. Amma Allah bai yarda ya saka mu musulmi da wani abu banda gidan aljanna. Wato da a ce akwai ni'imar da tafi aljanna, to wallahi da Allah ya bamu, amma babu ita. Saboda haka yasa kaga Allah yake cewa faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza, duk wanda ya zama aljanna ce mu koma sa. Allah ya ce wannan mutum yayi babban rabo, babu rabo da ya wuce a ce aljanna ta zo makomar ta. Saboda haka duk wanda aka kashe shi a ta'addanci, a yaƙi, a musibu, sai masa fatan alheri, ka masa fatan Allah ya dace ya karɓi wannan shahada tashi ya sa makomarsa ita ce aljanna. Yace kafirai fa, yace kafiri a duniya idan ya ci nasara, yace to ka dubi nasara, wai me nasara? Ya tamatta'una, shi ne a more rayuwar duniya ko? Wa ya'kuluna, kuma ai ta cin abinci, kuma wannan cin abincin ma ba irin na mutanen kwarai ba, kama ta'kulul an'am, yanda dabbobi suke cin abinci haka zaka kafiri yana cin abinci. Sai Allah ya ce ina cewa nan shine moriyarsu, a ji dadin duniya saboda an yi nasara a yaƙi, a ci abin da ake so, a sha abin da ake so. Sai Allah ya ce a ƙarshe me zai faru? Wan naru maswallahum, wuta ce makoma gare su. Wato duk wannan dadin, wallahi in kafiri ya mutu, to magana dadi ya kai, musiba ce gaban sa har tashin ke, wato har abada, har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai tada mu a kiyama a hisabi. Sannan kuma kafiri ya shiga musibar da ta fita da. Mun bada misali da wannan aya a karatun al-adabul mufrad darasi na 283, haka nan tafsirin suratu Ali Imran aya ta 120, da tafsirin suratu Tauba aya ta 6, da karatun bulugul maram darasin 87, da darasin 402, mun karanta hadisin Abu Huraira game da wannan aya. Don ita wannan aya tana da wani ilimi da take karantar da mu. Hadisin Abu Huraira ya ba mu labari, kharajat khaylun li rasulillah, wato sojojin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun taba tafiya yaki. Wadannan sojoji da suka tafi yaki, babu Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da su, ibala najadin, kuma sun tafi ne ta nahiyar gabas. To da suka tafi yakin, ana cewa a littafin tarihi kamar yadda malamai suke bayyana, idan an ce yankin Najad ismun khasun lima dunal Hijaz mimma yalil Iraq, wanda shine gabas. Wato Annabi ya tura waɗannan mayaka ta gabacin duniya a watan al-Muharram shekara ta 6, watan al-Muharram a shekara ta 6 sun tafi yaƙi. Na'am, Annabi baya cikin wannan tafiyar da aka yi, amma suna dawowa sai suka yi kicibis da wani mutum, babban mutum ne, rajulan min bani Hanifa, wani mutum ne daga kabilar Banu Hanifa. La yash'uruna man huwa, su sahabbai ba san waye ba, hatta atau bihi rasulullah. Suna dawowa suka ga wannan kafiri, suka kama shi, suka kama shi, wato ya zama ribar kafa kenan. Dama an tafi yaki ne ba a yakin ba, suna dawowa suka hadu da wannan kafiri, aka kama shi. Ana zuwa Madina, suka zo suka ce ya rasulullah, wannan yaki dai ga abin da ya faru. To amma mun samu wani mutum a hanya muka kama, da manzon Allah ya zo ya dube shi, sai ya ce atadruna man akhastum, ko kun san waye kuka kamo kuwa? Sai manzon Allah ya ce hadha sumamatu bin usalin, wannan mutum shine sumamatu bin usalin al-hanafi, sarki ne, shugaba ne na kabila mai zaman kanta. Saboda haka sai manzon Allah ya ce ahsinu isaruhu, don haka ku kyautata tsaronsa. Saboda Annabi yana girmama mutum idan mutumin nan shugaba ne, ko da ko wannan mutumin kafiri ne. annabi yana girmama shugabanci, ko da kuwa shugabancin na kafirai. Don haka lokacin da suka zo da wannan mutumin da annabi ya ga shugaba ne, sai manzon Allah ya ce ku daraja shi, kar ku wulakanta shi. Sayyidu ahlil yamama, duk kasar gabas gaba daya babu mutumin da yafi wannan mutumin karfi. Gaba daya larabawan da suke gabas, wato shine ake kira yankin al-yamama, babu mutanen da suka kai wannan sarki karfi. Fa raja'a rasulullahi ila ahlihi, saboda haka sai manzo Allah ya koma gida. Da ya je gida din ma haka ya gaya wa iyalansa, ya ce to an yi fa wani babban bako, an kamo wani babban kafiri. Don haka abinda nake so da ku, ijma'u ma kana indakum min ta'amin, duk wani abinci mai kyau da kuke da shi ku tattaro a kai ma wannan mutumin. Ka duba halin manzon Allah, an kamo kafiri ne fa, kuma mai mulki mai matsayi, ai kaga inda kafirin sai a wulakanta shi. Amma manzon Allah sai ya ki, ya tafi ga iyalansa yana neman ragowar abinci ma a kama wannan mutumin. Fa ba'atu bihi ilai, saboda haka suka aiko abinci. Da sahabbai suka ji labari, kowa sai yana girmama shi, saboda sahabbai suna kokarin kwaikwayon manzon Allah. Idan sun ga annabi ya aikata abu, to za ka ga su ma suna yi. Don haka kowa sai ya girka abinci, sai ya kama wannan bako. Kuma gashi shi mutum ɗaya ne, ga abincin gidan manzon Allah, ga na sahabbai, kawowa ake, kuma abinci mai daɗi. To wannan sarki sai ya ga an girmama shi. Kamar yadda Abu Hurairah yake faɗa, ya ce wa amara bilikhatihi an yuguda alaihi biha wa yurahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da raƙuma, waɗannan raƙuma suna shayarwa, saboda haka ana tatsan madara. Sai manzon Allah ya bada umarni, ya ce waɗannan raƙuma a tatsi madara duk safiya a kawo ma baƙon nan, hakanan kuma duk yammaci a tatsa a kawo shi. To duk sa'ilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu lokaci, sai ya taho kusa da wannan sarkin. Gashi an daura sarki, ba wai an ba shi ɗaki bane da liyafa da gado da komi, a'a an daure shi, amma yana ganin girmamawa, ana kawo mar abinci. To manzo Allah sai ya sa a daike a masallaci ne, idan Annabi ya zo kusa da shi sai ya ce aslim ya kumama, ya kai su mama ka musulunta. Annabi ya gaya mar haka, sai ya ce iha ya Muhammad, ya ce haka ne ya kai Muhammad. In taqtul taqtul zadamin, inda za ka kashe ni to fa ka kashe mai jini. Wa in turid alfida'a fasalma shi ita, idan kana son fansa ne, faɗi yawan dukiyar da kake so zan sa a biya in fanshi kaina. To sai zama Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce shi, bai ce mar komai ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sake dawowa haka zai faɗa. Me yasa yake cewa in ka kashe ni ka kashe mai jini? Wato yana nufin da akwai fassara da malaman hadisi suka yi da yawa game da wannan, amma zahiri abinda yake nuna wa manzon Allah, in ka sa aka kashe ni to fa an kashe wani babban mutum, jini na yana da kima, saboda ni mai sarauta ne, kuma inda za ka nemi in fanshi kaina to komai yawan dukiyar da ka sa za a iya bayarwa. Ana nan Annabi in ya zo wucewa sai ya faɗi haka, manzon Allah bai daina latsa shi yana neman ya musulunta ba. Aslim ya sumama, shi kuma haka zai bada amsa ga manzon Allah, haka zai gaya ma Annabi irin wannan abin da ya faɗa masa a jiya, haka zai faɗa a yau, gobe ma idan Annabi ya taho haka zai gaya mar. To sai da aka samu lokaci, Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho sai ya ce masa sahabbai atliqu sumama, ku sake shi, ku kunce shi, ku bar shi ya tafi sa. Kaga bayan Annabi ya cimma manufarsa, me ya manufar manzon Allah? Annabi ya bar shi a daure ba dan a wahal da shi bane, saboda ya ga addinin da idonsa, ba wai labari da ake kai mar ba. Kaga kenan kuma aka daure shi a masallaci, za a zo a kira sallar asuba, a zo a kira la'asar, a kira magariba, a kira isha, yana ganin yanda ake sallar, ba irin yanda kafirin suke yi ba. Zai gani za a yi alwala, ya ga mutane masu tsafta, masu tsarki, kaga annabi yana son wannan tunanin ya dasu a ransa kuma abin da ya faru kenan sannan annabi yana so ya nuna mar kirkin musulmi musulmi baya kiyayya sai akan kiyayya ta Allah subhanahu wataala ba wai saboda kiyayyar zuciya ba da manzon Allah ya tabbata ya samu darasin annabi sai ya ce ku sake shi ku bar shi ya tafi sa ka gani babu wanda ya kai manzon Allah ilimi annabi ya ce ku sake shi ya tafi sa kawai falamma atlaqu hutu da suka sake shi to dama inda makabartar al-baqi'u take a yanzu a zamanin da akwai rafi a zamanin manzon Allah akwai rafi kuma har yanzu akwai wannan fadama din to da suka sake shi sai ya tafi wannan fadama fatatahara yayi wanka wato kaga ɗan kwanakin da yayi har ya gane musulunci addinin masu tsafta ne bai kamata ma ya karba addini yana kazami ba to bai ma jira wai sai an gaya mar yayi wanka ba sai da ya tafi wannan rafin yayi wanka bayan yayi wanka yadda Abu Hurairah yake fa hasana tuhurahu ya kyautata wankar ya canza kaya ya sanya masu tsafta kaga ya samu ilimi da yazo summa aqbala ila nabi sallallahu alaihi wasallam dama a masallaci ne annabi yake ku sake shi ya tafi sai yayi wanka sai ya dawo manzo Allah yana zaune da sahabbai sai ga su ma mai ya sake dawowa yana isowa ga manzon Allah sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah bayan ya musulunta wannan riwaya guda ne akwai riwaya da ta nuna ma kafin ya musulunta din saboda tsabar gaggawa da yazo sai ya wuce masallacin sai kama nafila wato sai da yayi ma tahiyyatul masjid sai da yayi tahiyyatul masjid sannan ya so ga manzon Allah shine lokacin da yake tahiyyatul masjid sai manzo Allah yake laqad hasuna islamu akikum ce ai lalle musulunci dan uwanku dai yayi kyau kafin ya musulunta ma yake nafila to da ya dawo ya musulunta wallahi duk sahabban manzo Allah a garin Madina sai farin ciki ake saboda sun san darajar wanda ya musulunta din babban mutum ne sarki ne to shine Abu Hurairah yace da yamma da yamma tayi falamma amsa ja'uhu bima kanu ya'tunahu min at'am dama ai ana ta kawo abinci tun ranar da manzon Allah yake ai mai liyafa a kyautata to da in an kawo abincin nan in kaga yanda yake ci kusan abincin nan kadan za a dauke duk abincin da aka kawo zai cinye yanzu ranan ya musulunta da yamma sai aka sake kawo abinci fiye ma da na da saboda ai yanzu musulmi ne kaga za a sauki bako ne an kawo abincin falam yanal minhu illa qalila amma sai zama kadan ya ci kawai sai ya ji ya koshi ya ci kadan sai ya koshi saboda ka kowa yazo sai ya dauki abincin sa yanda aka sai wani zai ga an dan tsakura ko dai loma daya sai mutane suka samu damuwa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya rasulullah wannan abu mun yi mamakin sa mutumin nan tunda aka daure shi abinci in mun kawo kadan muke dauka amma yau mutumin nan da ya musulunta kadan ya ci sai manzo Allah yake mimma ta'ajabuna me kuke mamaki sai manzo Allah yake amina rajulin akala awwalan nahari fi mi'in kathirin mutumin da safi da kuka bashi abin karyawa ya karya ne da hanjin kafiri da safe yana da hanjin kafiri wa akala akhiran nahari fi mi'an muslimin amma da yamma fa ya riga ya musulunta da kuka kawo mar abinci yana cin abincin ne da hanjin musulmi ashe kenan cin abincin kafiri daban ne da na musulmi abinda annabi yake nuna mana kenan sai manzon Allah yake innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a'in kafiri yana cin abinci ne a hanji bakwai wa innal muslima ya'kulu fi mi'an wahidan amma musulmi yana cin abinci ne a hanji daya wato kamar manzon Allah yana nufin musulmi yana cika hanji daya ne shi kuma kafiri yana cika hanji bakwai kenan cin kafiri ya ninka cin musulmi sau bakwai to wannan annabi ya faɗa ne a lokacin da ya musulunta don haka yasa sahabbai suke mamaki a dalilin haka ake cewa ai shi musulmi gaba ɗaya cin abincinsa ba shi da yawa inda za a kwatanta da yadda kafiri yake ci kuma wannan labarin yana sahih al-bukhari yana sahihul bukhari a wurare daban-daban akwai inda al-imam al-bukhari yayi babi babul iktisali idza aslama idan mutum ya musulunta zai yi wanka shine sai bada labarin sumamata bin usad saboda ya nuna cewa lallai ana wanka idan an musulunta ana wanka a zamanin manzon Allah al-imam al-bukhari sai bada misali da wannan labari ya sake kawo shi a babu rabtil asiri fil masjidi ana daure kafiri a masallaci a zamanin manzon Allah me yasa ake haka saboda kafirin yaga yanda ake addini hadisin yana sahihu muslim babul asir wa habsihi wa jawazil manni alayhi hadisin 2764 wannan ya tabbata babu shakka wa shine abinda annabi yake mana misali da yanayin cin abincin musulmi wato akwai bambanci da cin abincin kafiri kuma haka a karatun ash-shifa mun kawo bayanin da al-qadi iyad ya bayar wanda ya zo a darasi na 52 al-qadi iyad sai ya kawo mana hadisin al-miqdam bin ma'di karib saboda ya nuna maka cin abincin musulmi ba irin cin abincin kafiri bane yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya faɗa annabi ya ce ma mala'a ibnu adama wi'an sharran min batnihi manzon Allah ya ce dan adam bai taba cika wata jaka wanda cika ta yake zama sharri kamar tumbinsa ba duk wata jaka da zaka cika to baya zama sharri kamar inda zaka cika jakan da Allah ya baka wato shine tumbi wanda yake cikin ka to wannan kalma da annabi ya faɗa sharran cika wannan tumbin sharri ne inji manzon Allah kaga ya gwada cewa koshi yana zama haramun koshi ya kai ya wuce iyaka yana zama haramun kuma abinda annabi ya faɗa kenan a ƙarshen wannan hadisi manzon Allah yake cewa hasbu ibni adam ukulatin ai dan adam idan aka samu ƴan lomomi kaɗan suna wadatar da shi wato shi dan adam baya buƙatar sai ya makare cikinsa da abinci kafin nan zai rayu dan loma kaɗan da ka ci albarkansa ne kawai zai sa ka samu lafiya wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah annabi yake cewa hasbu ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu in dai aka samu ƴan lomomi kaɗan kaga annabi bai ce wai malmala da yawa sai ce lomomi wato lomar ma kar ta wuce ɗaya biyu uku to shi kenan ya wadata idan aka samu ƴan kaɗan annabi bai ce guda uku ba sai ya ce yuqimna sulbahu gwargwadon yanda za ka samu lafiyar da za ta tsaida ƙashin bayanka wato za ka zama mutum mai rai za ka yi amfani fa in kana la mahala in ya zama dole sai ka ci to sai manzo Allah ya ce fa sulusun to ka raba cikin naka kashi uku daya ka bashi li ta'amihi don abinci wa sulusun daya li sharabihi don abin sha kashi daya fa sai annabi ya ce li nafasi don numfashi wato ka dai bar akwai gabar da zaka nemi samu numfashi wato duk abin da zai sa musulmi ya ci abinci ka je yana haki to babu shakka ya kai haramun in ka dubi sharhin da aka yi ma wannan hadisi kamar littafin aunun ma'bud sharhin sunan abi daud yana juz'ina hudu shafi na 12 fa akhbara an-nabiyyu annahu yakfihi luqaymatun yuqimna sulbahu annabi ya faɗa da kansa ƴan lomomi kaɗan in dai za su baka lafiya sun isa fala tasqutu qutuhu don abinda ake fata shi ne za ka iya tsayuwa idan aka samu lomomi waɗanda za ka samu kuzari da za ka iya tsayuwa wala tab'ufu ma'aha ba za ka samu kasala ba fa in tajawazaha in ya zama za ka ci abincin da ya wuce ƴan lomomi kaɗan kamar yadda shi manzon Allah ya zaɓa kuma shi ne abincin manzon Allah annabi ya samu ƴan lomomi kaɗan ya ci shi kenan ba wai zama yake ya yi ta ci ba to sai annabi ya ce idan kuwa ya zama larura sai ka yi ta cin abinci falya akul fi sulusi batonihi saboda ka sai ka kasa cikin ka kashi uku wa yada'u thuluth al-akhira lilma'i wa lithuluth lin-nafs kabar kashi guda saboda abinci kashi guda saboda abin sha kashi guda saboda numfashinka in ka dubi litafin tuhfatul awazikam abinda malamin ya fada yace ya harumul aklu fawqa shaba'i idan har ka isa ka kai ga koshi to duk abin da za ka kara ci a wurin haramun ne ashe koshi in cin abinci ya wuce koshi to yana zama haramun wannan saboda me saboda wancan hadisin na manzon Allah kuma ya inganta hadisin yana sahihu tirmidhi hadisi na 2380 yana sahihul jami'i sahih hadisi na 2674 kuma yana kitabul istizkar sharhin da zaka gani na malaman farko abinda malaman farko suka gabatar na sharhi game da wannan yana bayanin ibnu abdul barri yace kad kanatil arabu tamtadihu bi qillatil akli wanda dama al'adar larabawa ne ana yabawa mutum idan bayi da yawancin abinci idan kana da yawancin abinci to kana da abun kushe da annabi ya taho sai ya tabbatar da wannan hatta litafin sharhu risala wanda ake kira al-fawakihud dawani in ka duba zaka ga bayanin al-imam an-nafrawi yana juz'i na shafin 317 yace tarattabu ala shaba'i koshi da kake gani yana haifar da illa daga ciki saqlul badani yana kawo nauyin jiki wa huwa yurithul kasala wanda nauyin jikin shi yake samar da kasala anil ibadati zama baka ma san ka tashi dan ka samu butar Allah to inda zaka dawo ka hada da wannan ayar da muka karanta zaka gane ashe dai cin abinci yana da bambanci a tsakanin cin abincin musulmi da kuma na kafiri don abinda Allah madaukake ya faɗa kenan a wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya inganta imaninmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك